kuma dalla yanzu kuma ga gogan naku Bala Branko da labaran wasanni
ya an kete rene a wasannin Premier League na shekara 2016 zuwa 2017 a mako na 18 inda aka buga wasa ɗaya cikin kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta lallasa Stoke City da su sufin da wannan ya bada dama wa kungiyar kwallon kafan ta Liverpool din ta koma mataki na biyu a wasannin a saman teburin Premier League da maki 40 inda Chelsea take mataki na ɗaya da maki 46 Manchester City ko ta dawo mataki na uku ne da maki 39 a yau kuma za a kara ne a tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Southampton da Tottenham shi ma a gasar Premier League din inda wasa guda ɗaya ne rage kenan a mako na 18 za a buga wasannin ne misalin karfe 9 saura kwata agogon Najeriya da Nijar na dare a labaran club kuwa na kasashen Ingila wasu daga cikin magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Leicester City sun nuna rashin jin daɗin inda mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Leicester City Claude Ranieri ya ajiye Ahmed Musa bayan amfani da shi a manyan wasanni magoya bayan sun ce in dai ba za a yi amfani da ɗan wasan ba to a bar shi koma tsohuwar kungiyarsa ta City suke masu Ahmed Musa shi ne ɗan wasa na biyu mafi tsada a kungiyar kwallon kafa ta Leicester City inda ya zo Leicester City a farkon kakan wasan bana daga kungiyarsa ta CSK ta garin Moscow. Leicester City dai a ranar Litinin da ta wuce Everton ta bi ta har gida ta lallasa ta da ci 2 da babu a gasar Premier League. A yanzu haka Leicester City tana mataki na 16 ne a teburin Premier na bana. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta Swansea City da ke Ingila ta bayar da sanarwar sallaman mai horar da kungiyar kwallon kafa ne mai suna Bob Bradley. Bayan kama aikinsa da kungiyar a kwana 85 da Bradley ɗin shekara 58 da haihuwa shi ne ya kasance ɗan ƙasar Amurka na farko da ya taɓa zamowa mai horar da wata kungiyar kwallon kafa a ɓangaren Premier League na ƙasar Ingila. A ranar Litinin da ta wuce dai kungiyar kwallon kafa ta West Ham United ta bi Swansea City har gida ta lallasa ta 4-1. Kungiyar kwallon kafa ta Swansea City dai a yanzu haka tana mataki na 19 a ƙasan teburin Premier da maki 12.
Waɗannan shirye-shirye sun zo muku ne daga dandalin VOA.